أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun littafin mu Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari wannan littafi mai albarka wannan kuma shine darasi na 85 shine darasi na 85 muna cikin Kitabul Azan zan mu tashi inda Al-Imam bazan mu karanto wutir ya bar saboda shi ma lokaci kadan ne zai samu zan mu tashi inda Al-Imam Al-Bukhari ke cewa babu fadlul ta'zin baban dake bayanin farala kiran sallah farala ta kiran sallah Al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf قال أخبرنا مالك أن أبي الزناد أن الأعرج أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يناتيوا إذا نودي بالصلاة لصلاة إذن أكي كيران صلى أدبار الشيطان سي شيطان يباد بايا وله درات ينادى إسكا ينادى يوانن إسكا مي سوتي إسكا مي سوتي إذا شيء كتما درات حتى لا يسمع التأذين هاي يد بزيج كيران صلى النبا فإذا قد النداء إذن أكي كاري كيران صلى مي كيران صلى يكاري كيران صلى aqbala sai ya fuskanto ma'ana iza qadan al muazzin nida hatta iza sububa bi salati har sai an tada iqama kuma adbara sai ya bada baya hatta iza qadiyat tasqadat taswiba eh lokacin da mai tada iqama ya gama tada iqama shine at taswiba aqbala sai ya fuskanto hatta yakhdura bainal mar'i wa nafsihi a lokacin har ya rika sama waswasi a cikin tsakanin mutun da zuciya shi ta waswasi akan sallar shi ya kuli ya ita ce ma mutum uzkur kaza tuna kaza cikin sallah limalam yakun yuzkur ga abinda da bai tuna shi ba abubuwan da ma bai tunawa a can a wajen sallah sai abin nan sai ya tuna su cikin magabata yana ga Umar ne duk wani abin da ya manta yana son tuna shi sai ta da sallah dan lokacin shedan zai zo ya ta mushi wasiwasi ya tuna kaza ya tuna kaza hatta yazallu rajul har sai mutum ya kasance la yadri kam sallah bai san ba ma adadin abin da ya sallata bai san baraka a uku ce yayi hudu ce yayi ko biyar ce yayi bai sani ba eh malamai sun yi bayani akan dalilin da yasa shedan in yi kiran sallah yake gudu suka ce dan saboda kada ya ji wannan kiran sallah gobe kiyama yayi mushi shaida duk wanda ya ji kiran sallah zai mushi shaida ta alkhairi to dan saboda kai yayi shedan nan ranar kiyama yake gudu ya bar gurin kamar yadda yake faɗa annabi cewa la yasma'u mada sautul mu'azzin jinnu wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah to wannan shaida ce bai so a gaba yake cewa ba da bayan da yake yi wasu suka ce dan saboda girman sha'anin kiran sallah ne yana kumshe da tauhidin Allah sai yake gudu dan kai zuwan nan tauhidin bai bukatar shi wasu suka ce kuma dan saboda ya hudda kauna akan cewa a wajen ilani na tauhidi ya san ba zai sa wasu wasi ba sai yake gudu ya bar gurin wasu suka ce yana gudu ne me yasa yake gudu a kiran sallah kuma yazo sallar wanda ita ce jagora wannan ita ce tambayar da mutun zai gefo kiran sallah bai kai ba sallah ya akai a kiran sallah yake gudu kuma sallar ita sai ya komo a cikin ta yi ta sa wasi wasi yace anan gurin sai a ce Ibn al-Jawzi ya bada amsa yace abinda yasa yake gudu dan saboda yana bakin ciki gami da bayyana addini da rinjayen shi duk inda alamun cewa musulunci ya daukaka shine kiran sallah shine farkon cewa musulunci ya daukaka a wannan guri shine yasa ma a lokacin yaki in an ji garin ana kiran sallah ba a fada musu da yaki dan saboda shine alama ta ce musulunci ya ci gurin to wannan daukaka ta musulunci ita ce bai so ya halarta sai ta hiya bar gurin kuma mai kiran sallah yana da haiba da kurjini a lokacin wanda duk wanda ya ji shi zai iya abkuwa cikin kiran sallah bai riyabta shiga cikin rabkana batta shiga cikin wajen abin nan da shi dan saboda ba abin da yake yi abin da yake gaban shi ne da wuya zaka ga mai kiran sallah in dai na hakika ne yana yawan rabkanuwa ya ce ma kai kalmar shahadan ma anya ba uku bace ne yana koma na saki yace amma ita sallah a lokacin kuma zuciya ta halarto a lokacin shedan sai ya bude kofa yana da damar da zai samu mashiga shi yasa aka abin nan a cikin shi na gaba hadisin nan zahiri ne ga abin da Bukhari ya kulla babu akan shi ya kulla babu ne akan farala kiran sallah kuma wannan farala ce ta kiran sallah akan cewa shedan ma idan ya ji shi gudu yake kamar yadda hadisai da dama sun zo akan bayani akan kore abin nan akan bayanin farala abin nan kiran sallah daga ciki akwai hadisi marfu'i daga Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-immatu dumana wal mu'azzinuna umana al-limamai lamuntattu ne masu kiran sallah kuma amuntattu ne Allah ka shiryar da limamai kai gafara da masu kiran sallah haka a wani gure ce Allah gahurta ma yana gahurta ma mai kiran sallah daidai iya sautin shi a cikin wani hadisi na Ibn Abbas yake cewa wanda ya kiran sallah shekara 7 dan Allah a rubuta mishi kubuta daga wuta ba shi ba wuta. Tirmizi ya hudo shi da Ibn Majah da Bagawi cikin Sharh Sunnah duk da Al-Imam Al-Albani yayi nuni zuwa ga rauni shi wannan hadisi. Yawa nan bai da bayani mai yawa. Babu na biyar babu rafa'i sautu bin nida, baban dake bayanin daga murya da kiran sallah. In za a yi kiran sallah a daga murya. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz yake cewa azin azanan samhan, kai kiran sallah wanda yake mai sassauci. Wa illa in ba haka fa atazinna ka nisance mu, ya gaya ma mai kiran sallah shi. Hadisi na 609. Haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarna Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'at al-Ansari summa al-Mazini an abihi annahu akhbarahu, ya bashi labari anna Abu Sa'id al-Khudri qala lahu, Abu Sa'id al-Khudri yake ce mishi inni araka tuhibbul ganama wal badiya, na ganka kai kana son tumakkai kuma kana son zaman kauye. Fa iza kunta fi ganamika, idan ka kasance cikin tumakkanka au badiyatika ko a kauyenku, fa azanta bi salati, kai kiran sallah, far fa sautaka bin nida, ka daga murya ka wajen kiran sallah. Fa innahu la yasma'u mata sautul muazzin, dan babu wanda ke jin matukar inda sautin mai kiran sallah ya kai. Jinnun wala insun, aljani ko mutum, wala shay'un ko wani abu ko icce ko tsuntsaye, dukkan wani abu, illa shahida lahu yawmul qiyama, sai ya ma mai kiran sallan nan shaida ranar tashin alqiyama. A cikin wannan hadisin akwai fa'idodi masu yawa, kadan daga ciki cewa shagaltuwa da zaman kauye da rukun tumakkai yana daga cikin aikin salafun salih wanda suke yi dan saboda, amma ba zai hana su ba game da halartar jami'i. Na gaba al-uzla, huta daga mutane kai nisa daga fitintunin duniya, yana daga cikin abin da salaf suke yi. Faralake bayyana kiran sallah da bayyana lamurra na addini. Na gaba mun fahimci faralar daukaka kiran sallah a cikin mutun yayi shi da murya sama matukar bai cutar da kanshi ba ko kuma wanda suke ga nesa, dan saboda daukakawa da mu diyawa su ji su mushi sheda ranar kiyama. A ciki akwai kuma mun fahimci cewa mai sallah shi dai ma zai kiran sallah. Shafi'i a cikin shi yayi magana guda biyu, mafi inganci shine cewa eh yana yi, dan saboda wannan hadisin da ya abunna. Na magana ta biyu aka rawaito gare shi cewa ba mustahabi bane mai sallah shi dai ya kiran sallah, dan saboda kiran sallah isar da sako ne, shi kowa zai isar ma, shi dai zai yi sallah. Na gaba cewa idan yayi zaton cewa wasu za su ji su halarto yayi, in kuma ba haka ba kada yayi. Amma hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine hujja akan cewa kawai mai fard yana kiran sallah, koda wasu ba za su zo ba mala'iku kuma dan a mishi shaida, dan dabbobi da tsuntsaye da kaza su mishi sallah zai abun shi su mishi shaida nake so. Na gaba cewa aljannu suna ji ashe sautin bani Adam, daga nan a ciki cewa la yasma jinnun wala insun, aljannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata suna ji, kenan yake nuni cewa idan muna magana suna ji, mu ne ban mu jin tasu, kuma Allah yayi haka dan maslahan mu, dan saboda kare tsoro, wani in yaji sautin ba zai mishi kyau ba, zai ta yi kyau ga jama'a da dama. Nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada na kuskure, kuma Allah ya mana gafara. Wassalamu alaikum warahmatullah. So